By 2050, one in four people in the entire world will be on this very continent. One in four.
Jawabin mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris kenan yayin da ta gana da matasa a Accra babban birnin kasar a inda ta jaddada muhimmancin nahiyar Afirka ga duniya musamman Amurka tana mai cewa kafin shekarar 2050 mutum daya cikin hudu a fadin duniya zai kasance daga nahiyar Afirka wannan na nuni da cewa duk wani abin da ke faruwa a wannan nahiya zai iya tasiri akan duniya sosai ganin ku anan ya sanya ni farin ciki sosai game da makomar mu kamar yadda shugaban Amurka Joe Biden ya fada a taron Amurka da nahiyar Afirka a bar cewa mu duka muna ciki akan nahiyar Afirka saboda nahiyar Afirka na da gudunmuwa mai muhimmancin gaske da za ta bayar cikin harkokin duniya abubuwan da ke da muhimmanci ga al'umman Amurka kamar tsaron abinci matsalolin sauyin yanayi da kiwon lafiya da dai sauransu sai dai ta kara da cewa
because African leadership is critical to global peace.
Shugabannin nahiyar Afirka na da gudunmuwa da za su bayar wajen zaman lafiya da tsaro a duniya. Na tuntubi ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro da diplomasiya a Ghana Adib Sani da shi ma ya halarci wannan taron. Inda na yi masa tambaya ko shin ya yaga wannan jawabi.
Africa ya yi critical kwarai because yanzu in ka duba batun terrorism. Africa ne a hotspot. You know, just recently one takarda ya fito from Global Terrorism Index in da ya gwada abubuwan da ke yi daga Mali, Burkina Faso. And, you know, some other countries. And when Nanduka is a major concern to young America because we have the interest like, in Africa. So, when last year, we have a business case. She has also committed $100 million to at least, so that we prevent violent extremism from spreading from the Sahel region towards littoral. Yanzu, Batun Saru, it has become internationalized. Kagani, I have been the key. Bokina, yeah. Kai mu daga Ghana abin da ke Togo ya yi kai masu Benin abin da ke Nigeria ya yi kai masu Niger ko Cameroon shi yasa ya kamata a yi partnership da collaboration in ba haka ba ba mu iya mu address issue na
sai dai ba batun tsaro kadai ne mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris ta yi ba har da batun baiwa mata damar maki da ma bunkasa harkar fasaha ta zamani koshin mai matasa ke bukata gun gwamnatin Amurka bayan ta sanar da muhimmancin Afirka ga duniya
tunana Musa Masai mu na matasan Ghana dai abin da muke so wurin yan America ne da ina son a duba kamar field ɗin yan vocational ne da yanzu dai office worker ne yana nan daiwa amma in da aka duba abin da ke tafiya yanzu zamanin mu ga duka ɗan field ne shine wani vocational worker dai wani lamarin technicality wani wurin building construction wani carpentry wani abubuwa haka nan da an dai an ya samu na infrastructure sun sun nan dai wani buildings ne wani equipment ne dai help wannan abubuwa duka yi muna sauki da wuri na dai da ya taimake mu sosai don daily day life mu duka batun technicality ne kawai eh tun da America dai sun ga muhimmancin mu dai da wanga abu ko muke bukata a wurin sun dai anya hadi kari
muna gode ma gwamnati America tun da ta ce za ta empower mata da kuma aikin digital kamar fasaha na zamani muna gani ya taimaka mana shi yasa ta yi mu
Hamza Adam muryar America daga Kumasi Ghana.